الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا عشرين دشيدة وتا رمضان شكرا تجبو ديدة دي حدود أربعين هجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم دك مكة زوا غرم مدينة واندا شيني دا شي دا تلاتين دا ديا غوتا بيار شكرا تا دبو بيو دبو مشا ترى الاسابن توراوا ان شاء الله دتي مكون الله تعالى gamu mun kawo ziyara wannan gari namu na Jaura Tukur gari mai tsohon tarihi gari mai albarka garin iyayenmu garin kakannin abinda nake so na ga uwa shine kamar yadda Mallam Abubakar ya faɗa cewa nan garin ba baki bane mu alhamdulillah wannan garin shine tushe na shine asali na saboda ya kamata ne bayanin yaran saboda wannan yaran kannan mu su ji saboda mutuwa ko rayuwa nan garin nan ne aka haifi mahaifiyata wacce ta haife ni ita kanta wanda ya haife ta din anan aka haife shi garinmu ne nan tun muna yara irin waɗannan muna zuwa muna ci tsalle-tsalle so nan tushe na ne so ina farin ciki ƙwarai da gaske in kasance a wannan gari mai albarka ba dan komai ba sai dan na bada tawa gudunmuwar iya abinda Allah madaukin sarki ya hore mun zan iya badawa so mun gode wa Allah da Allah ya kawo mu mun gode wa Allah da Allah madaukin sarki ya bar mu musulmi nasiha da nake so neman a takaitaccen lokaci zan yi mana magana ne akan wata aya guda ɗaya a cikin suratul ahzab aya ta 59 da Allah yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما أنا رأي رجع الله للي الله دا ملائكون الله سنة يوى النبي صلاة يا كون دوك إيماني كوي ومنزل الله سلما دا صلاة so duka gaba ɗaya karatun mu zai tsaya ne akan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati yaya ake masa yaya falalar yi wa annabi salati abu na farko wajibi ne musulmi su sani cewa a matsayinmu na musulmi annabi yana bin mu bashi tun da cewa ba mu kasance tare da shi ba ba mu yi ido biyu da shi ba ba mu yi zaman gari ɗaya da shi ba a matsayinmu na musulmi matsayin wannan bawan Allah a tattare da mu shine mu rinka yi masa salati kuma ba kaɗan ba Allah ya girmama annabi ya mutunta shi ya kimanta shi ku duba kullun duk sallah da za a yi sai an kira shi in za a kira sallah sai an kira shi ba wani wanda zai zo ya kira sallah bai kira annabi ba ba wani wanda zai zo ya tahiya bai kira annabi ba su yana da wani matsayi na musamman a wajen Allah da ya kamata mu nemi kusanci zuwa ga Allah da yawan ambatonsa da yi mai salati yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati akwai lada mai yawan gaske wanda kana zaune in kai taba kadan sai kaga matsayin ka ya daukaka a wajen Allah da zarar kana yi wa annabi salati kana samun kwanciyar hankali da nutsuwa yana daga cikin zikiran da yin su akwai nutsuwa ta musamman dama Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zuciya yake samun kwanciyar hankali yau wasu suna nan hawan jini ya mamaye su sanar su yadda za su yi sun kasa samun ya ya kamata su yi to amma Allah ya bamu magunguna da yawa da za mu samu nutsuwa a rayuwarmu ya kai mai saurare na ka rike cewa idan Allah ya girmama ka to zai sa ka cikin masu yi wa annabi salati wannan aya din umarni ne take yi cewa a yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati shi manzon Allah din ya faɗa yace Allah ya faɗa da kansa cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alai bawa na bi zai samu kusanci a gare ni ba ya zama yana kusa da ni irin ya aikata abinda na farlanta masa malaman usulu kace wannan ayar umarni take yi a yi wa annabi salati to kenan ya zama wajibi a mai salati to an yi sabani sau nawa ya kamata a yi wa annabi salati a rayuwa sau ɗaya ne ko kuma koyaushe ne za a yi ta yi mai salati ko kuma da wani sababi sahihin zance malamai suka ce duk lokacin da aka samu wani sababi na yi wa annabi salati to lalle a yi masa Allahumma salli ala Muhammadin idan an ce Allahumma salli ala Muhammadin wannan wani bangare ne na yi wa annabi salati amma ba cikakken salatin annabi bane ba za mu zo mu bayani akan cikakken amma ma'anarsa ya Allah kai yabo ga wannan bawa naka a wajen mala'iku in an ce Allahumma salli ala Muhammadin ana nufin Allah ka yabi annabi a wajen manyan mala'iku asni alaihi bis sifatil hamidati ka yabe shi da kyawawan sifofi masu kyau al mala'ul a'la ana nufin mala'iku kenan duk wanda yace yayi wa yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to kaman yana yaban sa ne to kuma Allah ya shar'anta mana addini ne mu yabe shi Allah ya yi bayani a cikin wannan aya cewa Allah da kansa yana yi wa annabi salati ya ishi salatin annabi matsayi da daraja ya zama Allah da kansa yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati mala'ikun Allah tusalli alaihi suna yi masa salati sannan ya umarci halittu gabaki daya su ma su yi masa salati liyashtami as-sana'u alaihi min ahli al-alamaini al-ulwi wa sufli jami'an wannan saboda salatin da za a yi masa ya hadu wato ya zamanto a sama ana masa kuma a ƙasa ma ana yi masa sallallahu alaihi wa alihi wasallama mala'iku suna masa salati kuma a nan ƙasa kuna yi masa salati Allah yana masa salati kai wannan bawan Allah ba wanda ya kai shi matsayi da daraja a wajen Allah ina so na faɗa maimaita cewa a duk duniya Allah bai yi wani mutum da yake da kima da matsayi irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya ayyuhal ladina amanu ya kwanda kai imani ku yi masa salati ku yi koyi da Allah ku yi mai salati ku yi koyi da mala'ikun Allah ku yi wa annabi salati yana daga cikin haƙƙoƙin annabi akan ku juz'un min ba'dhi huquqihi alaikum wani bangare na haƙƙoƙin annabi akan ku rinƙa masa salati da yi masa salati ne za ku samu ziyada fi hasanatikum kyawawan ayyukanku na lada ya ƙaru wa takfiran min sayyi'atikum kuma a kankare munanan laifuffuka da zanubanku gabar magana ta biyu mafificin salati a cikin salatin annabi wanda yake da falala shine Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله كي صلاتي كأن محمد صلى الله عليه وسلم da shi da iyalan gidan shi Muhammad ma'ana su Muhammad iyalan gidan shi kamar yadda kai wa Annabi Ibrahim da iyalan gidansa ya Allah kai albarka ga Annabi Muhammad kamar yadda kai albarka da iyalan Annabi Muhammad kamar yadda kai albarka ga iyalan Annabi Ibrahim lalle kai ne abun yabo kuma abun girmamawa wannan shine salatul ibrahimiyya ake cewa yana nan mai ashimawi ya kawo shi a cikin littafin ashimawi da yazo yake bayani akan salatin annabi salatul ibrahimiyya shine annabi da kansa ya fada yace ayi masa ya koya wa sahabbai na muku bayani cewa mala'iku suna yi wa annabi salati kamar yadda Allah ya fada Allah ya ba mu labari cewa wannan aiki na salati din nan mala'iku su ma suna ciki Allah shi ya wakkala su a sammai sannan ya wakkala bayinsa mu kenan a kasai da sauran halittu ga baki daya cewa ayi wa annabin nan salati wal mala'ikatu alamun ghaibi mala'ika din nan wata duniya ne ta gaibu min makhluqatil lahi cikin halittun Allah da bamu san su ba ba ma ganin su sai dai mu ji labarin su ba wanda ya isa san adadin yawan mala'iku la yusi adaduhum illa Allah Allah shi kadai da ya halice su shi san adadin yawan su dan mala'iku sun fi mutane yawa to kowane mutum guda ɗaya yana da mala'iku a tattare da shi ko mala'ika a tattare da shi sannan akwai wasu kuma waɗanda suke suna cikin wasu ibadun a bayan ƙasa akwai masu rayuwa a sama akwai masu rayuwa a ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu akwai masu rayuwa tare da mu akwai waɗanda aka ɗora musu wasu ayyukan wanda ban faɗa ba a baitul ma'mur kawai baitul ma'mur wani gida ne a sama wanda yake a saman bakwai setin ka'aba yake kamar ɗakin ka'aba yake a nan duniya shi baitul ma'mur kullun kwanan duniya ya tabbata a riwaya yadkhuluhu 70,000 malak mala'ika 70,000 suke shiga wannan guri suna yi wa Allah bauta idan suka fita to wasu ne daban Allah zai daɗa halitta sababbi gobe su zo su da shiga kamar yadda ka san ɗakin Kaaba kullum ana yin baki su zo daga ƙasashe su zo su ibada idan suka gama ibada suka fita ba lalle ne wani ya sake dawowa ba kuma babu wani lokaci da zaka ce yau ɗakin Kaaba ɗin nan ba a yi wa Allah bauta ana tawafi to haka shi ma wannan baitul ma'mur ɗin kullum mala'iku suna yi wa Allah bauta amma kar ku manta suna yi wa annabi salati a wannan tawafi da suke suna yi wa annabi salati ya zo a cikin hadisi manzo Allah yana cewa inni ara ma la tarawun jama'a ni fa ina ganin abinda ba kwa gani wa asma'u ma la tasma'un kuma ina jin abinda ba kwa ji yace sama ta yi kara ta sha kaya ta yi nauyi wa hukka laha anta itta ya cancanta gare ta ta yi kara mana kamar irin abu a dora masa kaya yayi nauyi ya rinka kike kike yace babu wani wuri a sama da fadinsa ya kai fadin yan yatsu guda hudu waɗannan yatsun ma fi ha mawdu'u arba'u asabi' babu wani wuri a sama wanda yake za a iya sa dan yatsa guda hudu illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah face akwai mala'ika ya kafa goshinsa yana yi wa Allah sujada gaba ɗaya sama a cike take da mala'iku suna yi wa Allah bauta shi yasa aka ce duk wanda a nan duniya waye taurin kai baya bauta wa Allah wallahi kan sai cuta inna Allah ghaniyun anil alamin Allah mawadaci ne ko kai masa ko baka yi masa ba wallahi akwai wadanda sun fika ku ji wannan hadisin fa babu wani wuri da fadin sa ya kai haka fadin yan yatsu guda hudu din nan fashe akwai malaika ya kafa goshin sa a ƙasa a sama yana yi wa Allah sujjada tunda Allah yayi duniya shi wannan malaikan ko wadannan malaikun a haka suke ba su taba daga kansu ba yace walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katira da kun san abin da na sani da dariyan ku kadan ne a nan duniya da kun san abin da annabi ya sani da kuna tunanin abin da annabi yake tunani da harkar lahira da girman Allah wallahi da dariya kadan za ku yi bara ku yi dariya da yawa ba kuma da sai kun yi ta kuka da yawa yace wallahi wa ma talazzastum bin nisa'i ala al-furush da ba ku ji dadi da iyalanku akan shimfida ba yace wala kharajtum ila as-su'udati tajaruna ila Allah wallahi da sai kun fita kuna bin titi titi kuna komawa zuwa ga Allah kuna kuka kuna neman Allah ya muku rahama Sheikh Muhammad bin Sani al-Uthaymeen Allah ya masa rahama yake cewa ita fa sama ba kamar ƙasa take ba sama ba kamar ƙasa take ba a cikin littafin sa Sharh Riyadus Salihin yana karanta da Riyadus Salihin yana bayani yace ku sani cewa as-sama'u awsa' bi kathirin min al-ard kun ga fadin ƙasa da kuke gani to wannan saman da muke take kanmu to ta ninninka ƙasa ne saba kusa ba dan ku gane cewa lalle mala'iku sun fi dan adam yawa babu wani wuri a saman nan face akwai mala'ika da yake sujjada wa Allah awsa min Allah yanzu da Allah ka duba nisan sama daga nan kafin ka je sama tafiyar shekaru ɗaruruka ne tafiyar shekara ɗaruruka shekara 500 inda a ce za ka yi tafiya ka isa sama wannan sama ginin sama sai ka yi shekara 500 ba ka isa ba sama ta biyu ta fi sama ta ɗaya faɗi sama ta uku ta fi sama ta biyu faɗi sama ta huɗu ta fi sama ta uku faɗi sama ta biyar ta fi sama ta huɗu faɗi sama ta shida ta fi sama ta biyar sama ta bakwai ta fi sama ta shida wata irin halitta ce mai girman gaske wannan saman da kuke gani Allah ya ɗoro su kuma dan Allah ku duba ƙarfin mulki da ƙudurar Ubangiji tabaraka wa ta'ala mala babu wani amudi ba wani fila ba wani sanda ba wani abin da ya rike saman nan yanzu ka duba da aka zo ai wannan masallacin dole sai da aka yi masa fila kaga wannan vim din inda ba a yi masa wannan abin ya rike shi wata rana zai iya yankowa ya faɗo haka Allah yayi da zai yi ka ɗora abu garin fulan mu muna gani dole sai ka to kare da wannan amma babu wani bincike da ya nuna cewa an ga saman nan tana da wani abin da ya rike ta babu wallahi Allah mun gode maka dai muka yi imani da kai to ina so in mana jawabi cewa mala'iku suna da tarin yawa to waɗannan mala'ikun ku tuno yawan suna yi wa annabi sallallahu alaihi kenan kaga ya kamata mu san cewa ashe annabi dan gatan Allah ne sallu ku yi masa salati ku yabe shi ku roki Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da shi da dukkan wani aibu shine sallu alaihi wa sallimu taslima ku roki Allah an yusallimahu tasliman tamman ya kubutar da shi kubutarwa cikakkiya fi hayati min al-afati al-jasadiyyati wal-afati al-ma'nawiyya Allah ya raba shi da dukkan wasu ciwuka na gangan jiki ko kuma wanda ba a ganin su ba kenan yana daga cikin ma'anonin salati da ake yi kana roƙarwa Allah Allah kana roƙon Allah Allah ya bawa annabi wannan daraja da wannan matsayi idan musulmi yace Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin shi ma ana faɗa ko ya ubangiji kamar cewa kake ya ubangiji ka kubutar da wannan bawa naka daga dukkan abinda zai cutar da shi a raye ko a mace ka kubutar da shari'ar sa kada wani abu ya cutar da ita kada wani abu ya sama da ita wa sallimhum min kulli bala'in fi hashrihi alaihi salatu wassalam ka kubutar da shi da dukkan wani bala'i lokacin da zaka tashi shi saboda dukkan annabawa ranar tashi alkiyama in sun zo tashi suna Allahumma sallim Allah ku kubutar da mu Allah ku kubutar da mu sai shi wannan annabin sai aka sa wato mabiyansa suna ta roƙan masa sallim sallim din nan tun ma kafin a je kiyama Allah ya kara mana son annabi Allah ya kara mana ƙauna annabi dan uwana musulmi akwai abubuwa masu muhimmanci da nake so in fadakar da mu a gurguje waɗanda zai taimaka mana ya ƙara mana shauki wajen yi wa annabi salati ga su kamar haka na farko an ruwaito mana kala-kala salatin annabin ba kala ɗaya ba ne suna nan da yawa akwai hadisin Sa'ad bin Ubada ya ce Bushair ibn Sa'ad ya ce Allah ya umarce mu yi wa annabi salati yake tambayan annabi ya zama ma salati sai annabi ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid yace wassalamu kama alimta da kansa ya koya wa mutane yace wannan za ku faɗa in kun zo yi mun salati ku faɗa yanzu a matsayin ka na musulmi ka iya wannan salatin yaran mu mun koya musu wannan salatin gashi yau annabi aka tambaye shi aka ce Allah ya umarce mu mu maka salati wani irin salati za mu yi maka ya bude baki ya koya musu amma yau yaran mu sun iya kida sun iya waka yaro sai ga ya zauna ya karkace ta waka amma da zaka zauna da shi kace salatin annabi guda daya baban sa bai koya musu ba astaghfirullah mun makara fa mun makara kaga maganar son annabi nan da ake cewa ana son annabi mu yi dimu a yi dimu a ekiti bingel ma da salatin annabi na ka koya wa danka salatin annabi kana son sa kana son shiga aljanna yanzu kana jin zaka je wajen Allah ka samu rahamar Allah baka yi wa annabi salati a hadisin Musa bin Talha daga babansa annabi ya ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim nan babu innaka Hamidul Majid a tsakiyar sai ya ce wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wannan ma wani nau'i ne na salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam sallama kuma cewa ake idan an zo wurin sa za a gaishe shi ba a zuwa kawai a zo a zauna gurin annabi haka la sai ka ji sun ce assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah ba sa ce masa Muhammadu sam ba a ce masa Muhammadu ba a kiran sunan shi girman sa ya kai sahabi bai zai iya bude bakin sa ya ce Muhammadu ba ko malam Muhammadu bai ce sai dai ya rasulullah ya habiballah sallallahu alaihi wa sallam akwai allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin shi ma akwai shi kamar yadda malamai suke fada al muhammad wasu kace iyalan muhammad al muhammad wasu kace mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama akwai allahumma barik ala muhammadin kun ga wancan allahumma salli ala muhammadin amma wannan shi kuma ce ake allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid shi ma wannan sifa ce ta salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama ya kawo salatan annabin nan kala 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 a cikin littafin sa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan uwana musulmi, gabar magana ta uku shine a ina da ina ake wa annabi salati. Ya kamata a matsayin mu na musulmi mu san wuraren da ake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati, ba dan komai ba sai dan wannan shine zai saka ci moriyar bayanin da ake yi. Ka san in ka zo wuri kaza bashi ne kai wa annabi salati, in ka zo wuri kaza bashi ne kai wa annabi salati. Manzon Allah ya ce wanda yafi kowa kusanci da ku da ni a cikin ku, wanda yafi kowa kusanci da ni a cikin ku, aksarukum alayya salata, wanda yafi yawan yi min salati a cikin ku. Idan kana so ka zama kusa da annabi ranar tashi alkiyama, ba kowa yana cewa Allah hada mu da annabi ba, to ka yawaita yi masa wannan salatin da muka faɗa. Wuri na farko shine yafi kowanne wuri muhimmanci a rayuwar dan adam ya rinka yi wa annabi salati, shine a ƙarshen tahiyya. A ƙarshen tahiyya, at-tahiyyatu lillahi har zuwa ƙarshe. To lalle in dai musulmi yayi tahiyya, to lalle a ƙarshe ya kamata yi wa annabi salati. Kaga anan Allah, idan Allah ya ce me kika, kaga duk sallar nafila idan zaka yi tahiyya zaka yi salati, duk sallar farilla idan zaka yi salati zaka yi tahiyya zaka yi wa annabi salati. Kenan insha Allahu Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta ka cikin waɗanda suke kusa da annabi. Malam ka je ka garaba su. Liman mai yi wa mutane sallah, lallai ne kullum idan ya idan da tahiyya kar yayi assalamu alaikum sai yawo manzon Allah salati. Jama'a wannan shine san annabi na gaskiya, kana yi masa abinda Allah ya ce kai masa. Wata rana kamar yadda Fudala ibn Ubayd yace, annabi ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallarsa. Annabi ya ji shi yana sallah, to yana dan bayyanawa haka yana kusa da shi, sai ya ji gaba daya addu'ar da yayi a sallar tasa bai mai wa annabi salati ba. Yana gama sai manzon Allah ya ce ajila hada, wannan yayi gaggawa, wannan mutumin yayi gaggawa. Ya kira shi yace kai zo nan, yace ku saurara. Idza salla ahadukum falyabda bi tahmidillah was-sana'i alayhi, inda yanku zai yi addu'a to ya fara godewa Allah. Ladabin addu'a ana yi wa Allah godiya ne, a gode a gode a gode a gode. Yanzu idan wani ya maka kyauta ya maka mutunci, ba za ka zo kana godiya kana godiya ba, sannan ka faɗi alheri akan shi ka yabe shi. Yace to sannan summa yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma mutum ya wa annabi salati. Kar ka yadda kai wata addu'a baka yi wa annabi salati ba, kar ka yadda ka daga hannunka kana roƙon Allah wai kana addu'a baka yi wa annabi salati ba, sai ka yi shimfiɗa da salatin annabi. Yace sannan kuma summa liyad'u ba'adu bima sha'a, daga baya sai ya roƙi abin da ya ga dama, abin da yake so. Kai ya tabbata, ya tabbata shi kansa annabi da kansa yana yi wa kansa salati. Allahu akbar, shi da kansa yana yi wa kansa salati. Wuri na biyu na ce bayan tahiyya ta farko ta ƙarshe kenan, yanzu wannan kuma bayan tahiyya ta farko. Kun san sallar azhar tana da tahiyya biyu ko? To tahiyyan farko ma sai an yi wa annabi salati, tahiyya ta biyu ma sai an yi wa annabi salati. Idan sallah mai zama biyu ne, to ana bin ka bashi yi wa annabi salati a dukkansu gabaki ɗaya. An ruwaito daga Imamu Shafi a cikin littafinsa Al-Ummu yace wa tashahhudu fil ula was thaniya lafdhun wahidun la yakhtalif, yintahiya a cikin yintahiya yin salatin annabi a tahiya ta farko da tahiya ta biyu duk lafazin iri ɗaya ne, babu bambanci. Irin yadda kai a can to haka shi ma a nan gurin zaka yi. Manzo Allah yace ya Buraida, idza sallaita fi salatika fala tatrukanna at-tashahhud was-salata alayya, ya Buraida idan ka zo sallah kada ka kuskura ka bar tahiyya, kuma kada ka kuskura ka manta yi min salati. yace fa innaha zakatu sala yimun salati shine zakka na sallah zakka ba ana bada zakkan kudi ba to zakkar sallah shine yi wa annabi salati alaihi salatu wassalam wa sallim ala jami'i anbiya'illahi wa rusulihi kai sallama da salati ga dukkan annabawan Allah da manzanninsa gabaki dai wa ala ibadillahi salihin da kuma sauran bayin Allah salihai bayan wannan wuri na uku a sallar jana'iza duk musulmi idan ya mutu za a binne shi an yi annabi salati Allahu akbar kaga wannan dai duk wannan gurara ba yanda zaka indai kai musulmi ne to ya kamata a ce ka koyi salatin annabin nan original kana yi annabi ina so ne ka samu rahama wallahi ina so ne ka mutu a ce dan aljanna ne kai jama'a wannan addinin fa sai an yi aiki ba kawai mutum yana kwance ya tashi ya tafi gona ya je ya kiwo ya dawo ya tara amfanin gona ya zo ya ci abinci ya cinye masararsa a sake ruwan sama ya tafi gona har ya tsufa amma bai da tarin ibada a littafinsa akwai hadari wallahi yanzu ga dattawan nan namu iyayen nan namu duk gashin galibin su kowa da sharbi a hannunsa wai me yake nuna wannan ba yanda za a rabu da Allah wataƙila salatin annabi yake wataƙila zikiri yake wataƙila istighfari yake wataƙila wataƙila me yasa iyayenmu da kakanninmu zamu ga suna riƙe wannan charbin koyo shi ina magana akan samarinmu matasa yau wanda yau charbin ku shine wayarku iyaye tsofaffi suna riƙe da charbuna yara kuma suna riƙe da wayoyi suna chatin suna kallon hotuna suna jin kiɗa da waka amma iyayensu da kakannin suna riƙe da charbi ya kamata mu dau izina me yasa waɗannan dattawan suke wannan suna neman su gama da duniya lafiya ne saboda ba a zuwa a tinkari ubangiji ba tare da ana zikiri ba ana ambaton Allah a samu zaman lafiya wajen Allah bi zai yi ba daga cikin zikirin kuma akwai yau annabi sallallahu alaihi so in an zo sallar jana'iza idan an yi kabbara ta farko Allahu akbar goddo mai za ku masallah ko da farko zaka yi salatin zaka yi karatun fatiha a kabbara farko kai karatun fatiha wasu sun ce malamai sun yi wa juna ƙarin ilimi suka ce zaka iya karanta sura ma wasu to kaddara baka yi suran baka yi fatiha kadai kabbara ta biyu sai salatin annabi duk duniya inda za a yi sallar jana'iza inda za a yi raka a kabbara ta biyu sai an yi wa annabi salati kenan kowane musulmi sai an raka shi da salatin annabi in ma baka masa to in ka mutu a raka ka da shi kabbara ta uku sai kai addu'a wa ainihin wato shi mamacin kabbara ta hudu kai addu'a wa mamaci da musulmin duniya gaba ɗaya kabbara ta hudu sai kai sallama ko ka ƙara yin addu'o'in sannan kai sallama kun ga anan ashe lalle idan an yi jana'iza sai an yi annabi salati haka yazo a cikin hadisin Abu Umama Ibn Sahal hadisi tabbatacce ingantacce kamar yadda Ibn Qayyim yayi bayani Allah masa rahama guri na hudu wurin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati bayan kiran sallah ana gama kiran sallah mai kiran sallah ya kiran sallah zaka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta ana zaka tsaya sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid kullun idan an kira sallah yanzu a garin kulada ne nawa kake je na kira sallah jama'a ina kawo mana wannan ne don ku gane cewa ba zai taba yiwa mu rayu babu salatin annabi ba kawai ku sani Allah ya kulla rayuwar mu gaba ɗaya da yau annabi salati kuma wannan shine san annabin da gaskiya shine musuluncin hakika manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu summa sallu alayya ku faɗa abin da yake yi faɗa sannan ku yi min salati a wannan riwayar ma in kun faɗa abin da mai kiran sallah yake yana gama wato sai ku yi annabi salati sai ku karanta Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma yace fa innahu man salla alayya salatan wahidan salatan sallallahu alaihi biha ashra jama'a duk wanda yayi wa annabi salati dai Allah zai masa guda 10 yace sannan ku roƙa mu wani matsayi a wajen Allah ranar tashin kiyama wata kujera ce ta sarauta wanda Allah zai zabo ni daga cikin bayinsa ya bawa yace arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne wannan bawa na Allah wanda za a ba wannan kujera al-maqamul mahmud ku roƙa mun Allah ya bani yace duk wanda idan an kidar da sallah yana in an kiran sallah yana mun salati to halat lahu shafa'ati ceto na ya halatta gare shi albishirinka annabi zai cece ka in dai kana yi wa manzon Allah din salati bayan an gama kiran sallah shi sa masana Allah shauki suke da ambaton Allah shauki suke da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuri na hudu wuri na biyar duk lokacin da mutum zai daga hannu yayin addu'a ya roki Allah na gaya muku dazu to ana so yau annabi salati saboda hadisin Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace na kasance kuntu usalli wan nabiy wa abubakar wa umar ma ina sallah abubakar da manzon Allah da abubakar da umar suna tare da shi yayin da na zauna bada'tu bis sana'i ala Allah sai na fara yaban Allah thumma salatu ala nabiy thumma bis salati ala nabiy sannan na fara yi wa annabi salati thumma da'awtu li nafsi sannan nayi wa kaina addu'a injab lahi dan mas'ud sai annabi yace min kawai saltu'tahu roki Allah duk abin da kake so za a baka tunda dai kai shimfida da salatin annabi duk abin da kake so ka roka Allah zai baka Allahu akbar Ahmad ibn Abi al-Hawra yake cewa naji Abbas Sulaiman ad-Darani yana cewa man arada an yas'ala Allah hajata duk wanda yake so ya roki Allah bukatarsa to fal yabda bi salati ala nabiy sallallahu alaihi wa sallama yace wal yas'al hajata duk wanda yake so ya roki Allah bukatunsa to yayi shimfida yayi wa annabi salati daga baya sai sai ya fadi bukatunsa kaji wani sirri idan kana so Allah ya karba addu'arka yace wal yaqtim bi salati ala nabiy Sulaiman ad-Darani yace kuma ya rufe da yawa annabi salati ka bude da yawa annabi salati ka rufe da yawa annabi salati sallallahu alaihi wasallam yace fa inna salati ala nabi maqbula yawa annabi salati abun karba ne a wajen Allah wallahu akram an yurudda ma bainahuma Allah yana da girman da ba zai juyar da addu'ar da aka roke shi an fara yin salatin annabi sannan aka rufe da salatin annabi Allah yana da karamcin da wallahi ba zai iya juyar da addu'ar ka ba yanzu idan kana so ka iya cewa wani duk wanda yake so yayi addu'a Allah ya karba addu'arsa to yayi dabara yayi annabi salati a farko kuma da ya gama fadin bukatunsa yayi annabi salati Allahu akbar Allahu akbar Allah ka kara mana son annabi sallallahu alaihi wasallam wuri na shida shiga masallaci da fita masallaci duk musulmi zai shiga masallaci zai ce bismillah ya miƙa kafarsa dama wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka rahmataka ko min fadlika in zaka fita ma haka kai bismillah kuma kai wa annabi salati abun mamaki masallaci shiga salatin annabi fita salatin annabi wai dan a nuna ma ba yanda zaka yi kai ni ka rayuwa kai wa annabi salati ba Allahu akbar shi da kansa manzon Allah in zai shiga masallaci yana cewa Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatika shine addu'ar da zai kai salatin annabi Allahumma waftah li abwab rahmatika kai salatin annabi dan ka fita Allahumma inni as'aluka min fadlika haka annabi yake yi yana cewa Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab fadlika a wannan riwaya wuri na bakwai da ake wa annabi salati wurin safa da marwa duk wanda Allah ya bashi dama yaje aikin umra ko aikin hajji Abdullahi dan Umar ya faɗa yace annabi yana yin kabbara akan Safa da Marwa guda uku yana la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir akan Safa thumma yusalli ala an-nabi sannan kuma ayo annabi sallallahu alaihi wasallama wato salati kaga akan Safa da Marwa kanta a Safa kai wa annabi salati kaje Umra a Marwa ma ba a kyale ka ba kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati wuri na takwas inda jima'il qaum duk inda mutane suka hadu jama'a in dai mutun ɗaya biyu uku sun hadu to lalle su rinka yi wa annabi salati a wurin kar a zauna a wurin ba yi wa annabi salati ba annabi ya fi karfin ai taro ba ai mai salati ba Abu Huraira ya rawaito yace majalisa qaumun majlisan lam yuzkurullaha fihi mutane ba su taba zama a wuri ba su ambaci Allah ba a wannan wurin kuma ba su yi wa annabi salati ba illa kana alaihim tira face sai sun samu tawaya shine tira tiratun naqsun matukar za ku zauna a wuri ba ku yi annabi salati ba ku yi tahira ku yi ta labari to akwai tawaya a tattare da ku kun tauye kanku kun sani ko ba ku sani ba yace fa insha azabahum wa insha ghafara lahum in Allah ga dama ya musu azaba in ga dama kuma ya gafarta musu Abu Huraira ya sake fada wata riwaya matukar mutane suka zauna guri ba su ambaci Allah ba sai annabi salati ba illa kana alaihim hasaratan yawm alqiyama wallahi wannan zai zama hasara da nadama a gare su ran tashin kiyama duk majalisar da kuka zauna ya ku matasa duk wurin zama da kuka zauna ya ku iyayenmu matukar ba ai wa annabi salati ba sai ka tuna wannan wurin ran tashin kiyama ka ci zayatsa me yasa ka zauna a wurin ba kai wa annabi salati ba wuri na tara duk lokacin da aka ambaci annabi aka ce Muhammadu sai ka ji musulmi yana sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah yake cewa man zikirtu indahu falyusalli alayya umarni ya bayar duk wanda yaji an kira ni to yayi mun salati inda an kira Muhammadu to kace sallallahu alaihi wasallama fa inna man salla alayya marratan sallallahu alaihi ashara duk wanda yayi mun daya Allah zai masa goma yanzu kai akaram kallah Allah ya maka salati goma mana akwai ribar da ta wuce wannan wani bawan Allah wallahi ina ganin sa haka haka banza banza ina ganin kamar bai da kusanci da Allah yace mallam ai yau ya fi shekara 20 in na gama zikiri na kwanciya bacci ban taba tuna ranar da ba da salatin annabi ne bacci ba yace da nayi zikira kawai salatin annabi zan tai ita salatin annabi ita salatin annabi har bacci ya rufe yace yau shekara 20 ko da ciwo ko da lafiya ko ba lafiya na tabbatar wannan abun Allah ya hore min shi yace wallahi da na ganshi mallam sai naji ina son sa kuma sai naji cewa Allah ya ce miki shi wallahi akan wannan wallahi sai Allah ya masara ba kaga magana tana da saukin fada ko wallahi baiwa ce ba kowa yake samu ba Allah ba kowa ne Allah yake taimakon sa ba wuri na takwas wuri na goma kai inda ake annabi sallallahu alaihi wasallam salati shine lokacin da aka je ziyara wajen kabarin sa duk wanda yaje makka ko madina kai yaje ziyara kabarin annabi to lalle sai yayi masa salati saboda hadisin Abdullahi ibn Dinar yace naga Abdullahi dan Umar ya tsaya a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin salati gare shi yana yin addu'a ga Abu Bakar da Umar wuri na 11 wurin da ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati dan ranar juma'a da daren juma'a dan ranar juma'a ranar yau annabi salati ne wai ma kaddara kana da sakaci a can baya duk ba kai ba to ana so din ranar juma'a duniya ka rinka yawaita wa annabi salati irin wannan rana da daren juma'a yace inna min afdali ayyamikum yawmul juma'a yana daga cikin kwanakin da suka fi falala shine ranar juma'a jama'a ranar juma'a annabi yace fihi khuliqa adam wa fihi khubit a ranar juma'a Allah ya halicci babanmu annabi adam kuma a ranar juma'a Allah ya dauki ran annabi adam وفيه النفخة وفيه الصعقة أرانا الجمعة ذا أخورة أخو كوا يا متو ساكن كياما نندك كجيرا الجمعة نيناي كما أرانا الجمعة ذا أتحشي متاني لك قبر نسو فأكثروا علي من الصلاة فيه النبي يقول توقو يوي تيم الصلاة أو نرانا فإن صلاتكم معروضة علي سبو دا صلاة دا كوكي من أنا بجرو من دشي ya tabbata a cikin hadisi duk mutumin da yayi annabi salati Allah yana kai masa yanzu nan anan jawra sukur in kai wa annabi salati Allah zai sa malaiku su kai wa annabi ba aikin banza bane yayi annabi salati sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi yace ya rasulullah wa kaifa turadu salatuna alayka wa kad arimt ya manzo Allah ya ake bujiro maka da sallatin da muke maka alhali ka shige cikin kabari arimta balita kenan wato ka zama ka rijjige kashin ka ya jiddige sai manzo Allah ce inna Allah azza wa jalla harrama ala al-ard ajsad al-anbiya kai fanutu Allah ya haramta wa kasa ta ci jikin annabawa mutane suna shiga su rufe su diddige su zama kashi amma duk wani annabi da ka sani yanda yake haka yake a cikin kabarinsa kasa ba ta cin sawara wali mutum inna allaha harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya allah ya haramta wa kasa ta ci jikin annabawa Anas dan Malik yake cewa manzon Allah shi yasa yace aksiru salata alayya yawm al-jum'ati wa laylatul jum'a ku yawaita yi min salati ranar juma'a da daren juma'a fa man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashara wanda yayi min dai fa za a yi masa 10 guri na 12 da ake wa annabi salati duk ko ina ma kawai kulli makan kawai ko ina ma ana yi wa annabi salati kawai Abu Huraira yake cewa la taj'alu buyutakum qubura kada ku mai da gidajenku kamar makabartu ka san me ma'anar mai da gida kamar makabarta ma'anarsa ta hakika kar ku rinka binne mutane a cikin gidajenku sannan kar ku mai da gidajenku a ma'ana kamar makabarta ba ku sallah saboda ba a masalla a makabarta duk wanda ya mai da gidansa kabari yana binne mutane to annabi ya hana a yi sallah a cikin makabarta ta san da muna da al'adar in an mutu a binne a gida an mutu a binne a gida to duk wurin da fa ake ta binne mutum fa ba a so ana sallah ba shi yasa makabartun mu haramun ne a sallah cikin kabari haramun ne annabi ce la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu alaiha kar ku yi sallah kuna kallon kabari to in ka binne babanka ko kakanka a gida ba mamaki a zo sallah wata rana ana fuskantar wurin ko ba haka bane ba mata suna yin sallah a gida to a rinka binne mutane a cikin makabartu yafi yace wala tajalu kabari ida kar ku mai da kabari na zama idi wajen biki wajen taro a wa sallu alayya ku rinka yin min salati fa inna salatakum ma'rudatun tablughuni haythu kuntum ana bujuro mun da salatin ku kuma ana bujuro mun duk inda kuke duk nisan duniya inda kuke kai annabi salati haythu aina shi yasa malamai suka ce a ko ina kenan sai dai wurin najasa ne ko wajen kazanta ne ko na makamancin wannan wuri na 13 a lokacin da mutum ya shiga cikin bakin ciki da damuwa inda alhammi wa shada'id ranka ya baci bashi ya maka yawa an wulakanta ka an tozarta ka kuncin rayuwa kun kai ta yi wa annabi salati saboda hadisin Ubayy bin Ka'ab yace annabi yana faɗa ya ayyuhan nas uzkurullah ku ambaci Allah mai girgiza ta zo kiyama ta zo mutuwa ta zo da abin da ke ciki sai Ubayy yake cewa manzon Allah ni fa ina inni uksiru salata alayka ina fa yawan yi ma salati yace fa kam aj'alu laka fi salati yaya nawa zan baka salatin da nake ma guda nawa zan yi maka manzon Allah yace da shi ma shi ita kai tai min salati kawai iyayen da kaga dama kawai ba a ma kayyade ba kar ka ce kana da dan tarbinka in kai 200 ya isa ba kayyadewa kai tai kawai yace dai bisa hudu yace abinda kaga dama ka kara yace rabi a rayuwata yace in kaga dama fa in zitta fa huwa khairul laka biyu bisa uku yace in kaga dama in ka kara shi fa alkhairi gare ka yace kai gabaki daya addu'a ta zan maka ne gaba daya rasulullahi kawai inda tashi kawai kai zan yi wa sai annabi ya ce idan tukrahamuka wayfur laka dambuka in haka ne to duk bakin cikin ka za a magance maka kuma za a yafe ma zunubin ka duk wanda yake cikin bacin rai da bakin ciki da damuwa ya ci gaba da yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ainihin wato salati Ibn al-Qayyim yake cewa na tambayi Abul Abbas shine Ibn Taymiyyah malamin sa kenan dangane da tafsirin wannan hadisi yace ai shi Ubayy yana da wata addu'a ne da yake yi wa kansa kullum sai yake cewa ya rasulullahi wannan lokaci a rayuwata da na ware nake yin addu'a wa kaina wanne zan zabar maka ma'ana kashi nawa zan baka shine aka yi ta wannan lissafin har ma Ubayy yake cewa ya rasulullah inna wari lokacin gabaɗaya na baka yayi yace to in dai haka yi haka kana mun salati ko yaushe to duk bakin cikinka da damuwarka Allah zai tsaya maka kuma zai raba ka da shi Allahu akbar guri na 14 duk lokacin da aka rubuta sunan annabi aka rubuta Muhammadu to sai an rubuta sallallahu alaihi wasallam Sheikh bin Baz Allah masa rahama yana da littafi mai suna hukumu salati ala nabi yana da kyau wannan littafin kwarai kwarai da gaske daliban ilimi ya kamata su neme shi kuma ba littafi ne babba can ba za a iya karance shi gaba daya waɗannan su ne kaɗan daga cikin wurare da ya kamata ɗan uwa mu sani cewa ana yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama salati a ciki wanda da nan ne ya kamata in dasa aya in dakata saboda ƙurewa na lokaci muna fatan Allah ya sanya mu cikin masu Annabi kuma masu ƙaunar Annabi alaihi salatu wassalam kuma Allah ya ba mu ikon koyi da abin da aka gaya mana abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya ranganta mana ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم